kyakkyawa sankowa ina da farin ciki na mai yayan kunci sawa hoba hoba ali Ina da baby da kyakkyawa sankowa ina da farin ciki na mai yayan kunci tawa hoba hoba gwanin bai shawa mai yin yar dariya cikin birgewa Allahu ne ya banke shalele yar gata na wakika haske taurarwar amata zozo zo na baki ungwa sarauta ta zuciya ta oba oba lere zuciyata baki san mai nake so baza na furta zance duniya ta neman dadi sananin ki domin kin san fata na shine na mallaki ki kizamto abokiyar rayuwa ta oba 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 lere Ina da baby da kyakkyawa sankowa ina da farin ciki da mai yayan kunci tawa hoba hoba ali zo ga wata shawara komai za kai dan soyayya lura kai gaggawa na sanya sara kai hakuri shike kawo nasara kuma mai yin hakuri shike morewa rayuwa masoyata ai ina da baby ina ai ina da masoyata kyakkyawa sankowa ina da farin ciki na mai yayan kunci tawa hoba hoba
midgate mix